الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa barkan mu da sake haduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta Lahadi ko maraicen Lahadi 27 ga watan farko watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da 12 ga watan 7 shekara ta 2026 suna cewa aihuwar annabi Isa amma lisahin bai tabbata ba kamar yadda su suka faɗi da kansu ba dan komai ba a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin al-Khattab a wannan unguwa ta diaspora garin Niamey jamhuriyar Niger ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatunmu na aqidatul atfal fi tauhidil mutaal aqidar yara wajen kadaita Allah madaukakin sarki idan ba a manta ba a satin da ya gabata ko in ce a darasi da ya gabata mun tsaya karshen tambaya da malai yake cewa madha taqulu idza dhukira ahaduhum ma'ana idza dhukira ahadu sahaba yace menene zaka ce idan an ambaci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kira sunansa to me zaka ce yace jawab aqulu radiyallahu anhu zan ce Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma ya yarda da shi tambaya da zamu tashi akan ta gaba kamar yadda nake ambatawa karatun mu yana tahiya ne da farko zamu karanto mufassara mu kai daidai gaban da muke so mu tsaya sannan sai mu dawo baya mai karin bayani mu kawo dalilai daga cikin alqur'ani da hadisi sahihi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka iya kaiwa a gare shi ko wanda dan ilimin mu ya kai a gare shi sannan akwai wata mas'ala kuma sai mu kawo ta to tambayar da zamu tashi akan ta shine malai yace su'al man afdaluhum radiyallahu anhum yace wane ne mafificin sahabbai yarda Allah ta tabbata a gare su jawab amsa yace afdaluhum yace mafificin su Abu Bakr ne Siddiq shine Abu Bakr As-Siddiq bayan shi yace thumma Umar sannan sai Umar radiyallahu anhu ya biyo bayan sa thumma Uthman yace sannan Uthman thumma Ali yace sannan Ali radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gabaki daya su'al tambaya ta gaba malai yace man hum ahlu baiti ahlu baitir rasuli sallallahu alaihi wasallam yace su wane ne iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jawab amsa yace kullu azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatihi yace dukkan matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa dhurriyyatihi da kuma zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su wa'annan iyalan gidan manzon Allah ne wa kullu muslimin yace kuma dukkan wani musulmi wa muslimatin da musulma mace na ina yace min ali abbas daga cikin iyalan abbas wa ali aqil da iyalan aqil wa ali ja'far da iyalan ja'far yace wa ali ali radiyallahu anhu da iyalan ali yarda Allah ta tabbata a gare su wa'annan sune ake ce mami iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'al tambaya ta gaba malai yace limadha anzalallahu alqur'ana yace saboda menene Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani jawab amsa malai yace anzalallahu alqur'ana Allah ya sabkar da alqur'ani ne linu'mina bihi na farko yace dan mu yi imani da shi wa naqra'ahu kuma mu karanta shi wa na'mala bihi sannan kuma mu yi aiki da shi alqur'ani. Mala ya kawo wa'innan abubuwa guda uku. Na farko yace dan mu yi imani da alqur'ani sannan mu karanta shi sannan mu yi aiki da shi. Wanda zamu ji wasu dalilai daga ciki wanda Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani domin su. Su'al tambaya ta gaba mala yace hal nastaghni bil qur'ani anil hadith, yace shin zamu wadatu da alqur'ani kadai ba tare da buƙatar hadisi ba? Zamu iya takaituwa da alqur'ani kadan sa bamu da buƙatuwa zuwa ga hadisi? Jawab, amsa yace la nastaghni bil qur'ani anil hadisi abada, yace ba zamu taba wadatuwa da alqur'ani kadai banda hadisi ba. Samu shi dai ƙarin bayani akai. Su'al tambaya ta gaba yace ma hukumul amalu bil hadisi sahih, yace menene hukuncin aiki da hadisi ingantacce? Hadisi in an ce ya inganta, menene hukuncin ayi aiki da shi? Jawab, amsa mala yace al amalu bil hadisi sahih wajibun, yace aiki da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tilas ne, wajibi ne, dole ne. Su'al tambaya ta gaba ko in ce ta karshe wanda zamu tsaya akan ta, yace ma hukumu man ankara al hadith as sahih, yace menene hukuncin wanda ya kyamaci hadisi ingantacce? Jawab, amsa yace wa man ankara al hadith as sahiha faqad asa Allah, yace duk wanda ya kyamaci yake hadisi ingantacce tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad asa Allah, haqiqa ya saba ma Allah, wa kharaja an millati al-islam, yace kuma ya fita daga hanya ta farki na addinin musulunci. Wannan ita ce tambaya da zamu tsaya a karkashin ta. Sai mu koma baya mu dai karin bayani game da tambayoyi ko kuma bayanan da malam ya kawo. Tambaya ta farko wanda muka tsaya akan ta wancan sati muna cikin bayani akan ta shine, idan an ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ake ce ma radiyallahu anhu. Amma idan mutun zai yi ma wani addu'a wanda ba sahabi ba, zai iya cewa Allah ya yarda da kai. Wane Allah ya yarda da kai? Ba laifi ne ba. Amma dai wannan kalma ko wannan jumla ana ambata ta ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai idan an ambace su. Kamar yanda in ka dibi littattafan malamai zaka fahimci haka, zaka gani da an kawo bayani daga me sunan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ji an ce radiyallahu anhu ko kuma radiyallahu anhuma ko radiyallahu anhum. Wannan yake nuna kenan su ake keɓanta daga wannan. Amma kamar yanda na ambata, in dai addu'a ce zaka muni, babu laifi akai kamar yanda malamai suka ambata. Tambaya ta gaba malam yace man afdaluhum radiyallahu anhum, wane ne mafificin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Malam yace afdaluhum Abu Bakr, yace mafificin su shine sayyidina Abu Bakr, thumma Umar, yace sannan Umar, thumma Uthman, yace sannan Uthman, thumma Ali, yace sannan Ali radiyallahu anhum ajma'in, Allah madaukakin sarki yarda da su gabaki daya. To anan malam ya faɗi abin da yake na daidai kuma wanda ahlus sunna, jumhur na ahlus sunna suke kai, ko in ce jumhur na malamai ko na musulmai gabaki daya, jumhurin su sun tafi akan wannan. Sabanin wasu tsiraru daga cikin musulmai wanda suke nasabta kansu zuwa ga musulunci sune ƴan Shi'a, su kuma suna ganin cewa ba sayyidina Abu Bakar ne ya zamanto mafificin sahabbai ba, suna ganin cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu shine ya zamanto mafifici. Amma wannan sabani ne wanda kuma akan kuskure suke, domin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittifaki akai akan cewa sayyidina Abu Bakar shine zai jagoranci al'umma. Kai tun kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, ya umarci sayyidina Abu Bakar da ya jagoranci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan malamai suka ce kaga kenan wanda ake nufi sayyidina Abu Bakar shine mafifici a cikin su. Shi yasa zaka ga Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake ambatawa a cikin littafinsa da ya mishtake da Al-Fiqhul Akbar, da yazo bayani a game da sahabbai yace al-mufadalatu baina sahaba, fifiko tsakanin sahabbai, wane ne mafifici a cikin su? Yace wa afdalun nasi ba'da an-nabiyyin, yace mafificin mutane bayan annabawa, yace idan ka dauki mutane gaba ɗayan su sai ka cire annabawan da Allah ya aiko dukan su, to mafifici a cikin su yace alaihi musallatu wassalam su annabawan kenan, tsira da aminci ya tabbata a gare su. Yace mafificin su Abubakar as-Siddiq, yace shine Abubakar as-Siddiq mahaifin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Wannan kuma hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kafi so? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Aisha. Yace Aisha, Aisha diyar wace ce? Yassarina Abubakar. Kaga har yanzu dai Abubakar din yana ciki. Aisha yafi so duk duniya, sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai wannan cikin mata kenan. A cikin maza fa sai yace babanta Sayyidina Abubakar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai so mutumin da bai da falala ba. To kaga wannan yake nuna ashe Sayyidina Abubakar shine mafifici a cikin mu, a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a cikin mutane gaba ɗaya in ka fita in ka hudda annabawa shine zai zo a karo na farko. Kuma kaga Allah madaukin sarki ya zabi Sayyidina Abubakar ne su yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falala da Abubakar yake. Sannan sai malam yace thumma Umar ibn al-Khattab, sannan sai Umar ibn al-Khattab dan Khattab ya biyo bayan Abubakar. Yace thumma Uthman ibn Affan dhun-Nurayn, yace sannan sai Uthman dan Affan ya biyo bayan Umar. Thumma Ali ibn Abi Talib al-Murtada, yace sannan sai Ali dan Abi Talib ya biyo bayan su. Yace ridwanullahi alaihim ajma'in, yardar Allah ta tabbata a gare su su duka sahabban nan guda hudu da ya ambato wanda suka fi kowa fifiko. Sannan kuma sanin kanmu ne hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Bukhari da Muslim sun fitar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, yake cewa na hore ku ina muku wasici da ku bi sunnata, sannan ku bi sunnar khulafa'ur rashidin, shine halifofi na wa'inda suke shiryayyu masu shiryawa. Domin in mutum ba shiryayye bane ba zai iya shiryawa ba, shiryayyu ne kuma masu shiryawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano su sune Abubakar as-Siddiq da Umar da Uthman da Ali. Kaga wannan yake nuna sun fi kowa fifiko kenan. Malam yace wala nadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi khairin, yace ba za mu taɓa kiran ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata kalma mummuna ba. Yace a'a, duka daga cikin sahabban gaba ɗaya yace duk wanda za mu kira yace za mu ambace shi ne da alkhairi. Saɓanin ƴan Shi'a da za su iya kiran sahabi wane su ci mutuncin shi, su zage shi, su kara mishi, su liƙa mishi baƙaƙen maganganu, Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su in masu shiryuwa ne, in kuma ba masu shiryuwa ba ne Allah ya mana maganinsu. Kaga wannan yake nuna ashe Sayyidina Abubakar ya fi kowa falala, bayan shi sai Sayyidina Umar, bayan shi Sayyidina Uthman, bayan shi sai Ali radiyallahu ta'ala anhu ya biyo bayansu. Wannan sun fi kowa falala, wa'inda suke biyo bayansu kuma su ne sauran sahabbai. Ko kuma kana iya cewa al-asharatul mubashirina bil janna, duk da su hudun suna ciki kenan da sauran shidan nan su za su iya biyowa bayansu. Bayansu kuma za ka iya sanya wanda suka yi yakin Badar, bayan su ka sanya wanda suka halarci yakin Uhud, haka sannan sai ka sanya duk wa'inda suka yi hijira da farko, sannan suka yi hijira daga Makka zuwa Madina kenan, wanda suka riga kowa shiga musulunci. Bayan shi ka sanya wa'inda suka yi yakin Badar, sannan ka sanya wa'inda suka yi yakin Uhud, sannan ka sanya sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya. A takaice dai idan ka diba za ka ga dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinnan sun fi kowa falala. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa khairul quruni qarni, mafificin al-qarni cycle da ake cewa mafificin cycle, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine qarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai, kenan su ne sahabbai. Manzon Allah yace thumma alladhina yalunhum, sannan sai wa'inda za su biyo bayan sahabbai su ne wa, su ne tabi'ai. Sannan sai manzon Allah ya ce thumma alladhina yalunhum, sannan wanda za su biyo bayan tabi'ai su ne atba'ut tabi'i. Wannan karni guda uku su ne suka fi kowane karni falala a duniya, ko in ce a duniya ma za ka iya sanya shi. domin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita da sama da kowace al'umma kaga kenan mafifita daga cikin tu kuma sun fi kowa falala in ka hudda annabawa wannan kenan yake nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da fifiko mai yawa Allah madaukakin sarki ya yarda da su gabaki daya tambaya ta gaba mallam yace manhum ahlu bai ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manhum ahlu baiti rasulillahi suwa ne ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallam yace kullu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuriyar manzon Allah su ne ake ce ma iyalai anan kaga raddi ne ga ɗan shi'a wanda suke kore matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mai iyalan manzon Allah har ma suke zagin wata daga ciki wanda hatta daurin aurenta an daura shi ne a saman bakwai wajen Allah madaukakin sarki ita ce sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha suna zaginta tare da cewa tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ita ce ma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura a matsayin budurwa amma duk sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su ne a matsayin wa'inda ba budare ba zawarawa zaka iya kiran su kenan wanda sun taba yin aure wannan yake nuna raddi ga wa'inda suke ka shubuha akan cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata 11 ko wani abu makamancin haka su ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana auren mata kaza kaza da sauransu wannan kaga shubuha raddi ne game da su da yake nuna cewa inda dan sha'awa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zawarawa zai nema ba sannan kuma ya tabbata daga cikin su wa'inda suke kashibohin nan su ne wa'inda suke nasaru ko kuma yahudawa sarakunan su da shuwagabannin su a da sun auri sama da mata nawa mata da yawa sai ka ji an ce mutum yana da mata 60-70 to kuna mantawa da irin wancan kuna zawwa kuna sukan wanda yake da 11 kaga in ma wai a ce mun sallama hakan abinda suke faɗi ne ashe wanda ya kamata su aibata su ne wa'inda suke jagororin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi daga wannan abubuwan kuma idan ka dibi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya mafi yawancin su zaka ga tausayi ne da irin kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya aure su ba wai dan kawai sha'awa ba in ka dibi tarihi zaka ga wannan saboda kan mu bata lokaci da yawa akan wannan to kaga mallam yace dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ake ce ma iyalan manzon Allah sallallahu iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi da kuma zuri'arsa wa'annan sune iyalan gidan manzon Allah sannan sai kuma duk wani musulmi namiji da mace daga cikin iyalan Abbas daga cikin iyalan Aqil daga cikin iyalan Ja'far daga cikin kuma iyalan Ali radiyallahu anhu duka wa'annan sune ake cema iyalan ahlul bait rasulillahi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wa'annan sune wanda sadaka ta haramta a gare su ba a ba su su ba sa cin sadaka amma kyauta in ka ba su za su iya amfani da kyauta amma ba sa cin sadaka shi yasa wa'inda suke a yanzu suna kiran kansu cewa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ga hanyar da za a bi a gane duk wanda zaka je ka ba shi sadaka ya karbe ya cinye alama take nuna ba iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cin sadaka su sai dai kyauta in kyauta ka ba su ba matsala ka san akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka sadaka ita in ka ba su ba sa ci sai dai ka ba su kyauta to wa'annan a takaice sune iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan mallam ya ce wa kullu muslimin wa muslimatin min ali abbas domin daga cikin iyalan abbas akwai wanda ba musulmai ba daga cikin iyalan Aqil akwai wanda ba musulmai ba daga cikin iyalan Ja'far akwai wanda ba musulmai ba haka daga cikin iyalan Ja'far akwai wanda ba musulmai ba to shi yasa sai ya ce wa kullu muslimin wa muslimati musulman su ne suke zamantawa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallam yace tambaya ta gaba limadha anzalallahu alquran saboda menene Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani yace anzalal qur'ana anzalallahu alqur'ana linu'mina bihi Allah ya sabkar da alqur'ani ne dan mu yi imani da shi abu na farko sannan kuma wa naqra'ahu mu karanta shi sannan kuma yace wa na'mala bihi sannan kuma mu yi aiki da shi wannan malam ya kawo su ba wai dan su kadai ne dalilan safkar da alqur'ani ba zaka diba Allah madaukakin sarki ya safkar da alqur'ani dalilan abubuwa masu yawa zamu dan tsakuro wasu daga ciki da farko Allah madaukakin sarki ya safkar da alqur'ani ne domin shiryar da mutane zuwa gaskiya a shiryar da mutane zuwa gaskiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace hadha bayanul linnasi wa hudan wa mu'izatul lil muttaqin hadha ana magana akan alqur'ani ne Allah madaukakin sarki yace wannan bayanul linnas bayani ne ake ma mutane wa hudan shi kuma wannan alqur'ani shine bayanin nan to wannan kuma alqur'ani shine shiriya ne wa mau'iza kuma tunatarwa ce amma ga wa lil muttaqin Allah yace ga wa'inda suke tsoron Allah kawai masu kiyaye dokokin Allah kaga wannan yake nuna an safkar da alqur'ani dan a shiryar da mutane shi yasa zaka ga ko wa'azi aka tafi za a yi wa'azi ne dami ba wai kawai surutu za a yi ba a'a za a karanto aya a karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake nuna mi shiriya ne shi alqur'ani ga mutane sannan abu na biyu shine shi wannan alqur'anin kuma Allah madaukakin sarki ya safkar da shi ne dan a fitar da mutane daga duffai na zalunci da kafirci da shirka da bid'a zuwa ga hasken imani da musulunci da sunna da abin da ya shafi imani wannan shine kenan shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki ya ambata cewa shi wannan alqur'anin kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur Allah madaukakin sarki yace shi wannan littafin littafi ne wanda anzalnahu Allah madaukakin sarki ya safkar da shi zuwa gare ka saboda me sai Allah yace litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane min adh-dhulumat daga duffai na kafirci da shirka ila nur zuwa ga haske na imani da kuma abin da ya shafi tauhidi kada ta Allah madaukakin sarki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai suna da yawa daga ciki akwai kuma dalili da Allah madaukakin sarki ya safkar da wannan alqur'anin ne dan ayimi dan a tunatar da mutane ayi musu wa'azi kamar dai ayan nan da muka karanta ta farko da muka ce Allah madaukakin sarki ya safkar da alqur'ani dan shiryar da mutane zuwa ga abin da ya shafi gaskiya ai Allah ce ya hadha bayanul linnasi wa hudan wa mau'iza da tunatarwa wa'azi ne to kaga wannan yake nuna cewa an safkar da alqur'ani ne dan ayi wa'azi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya safkar da alqur'ani ne dan a gargadi bayansa mutane a gargade su da kasu aikata aiki wanda yake baya da kyau Allah madaukakin sarki yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah Allah madaukakin sarki yace lalle mu ne muka safkar da alqur'ani zuwa gare ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai mu mutane hukunci akan gaskiya bima araka Allah da abinda Allah madaukakin sarki ya nuna maka to amma kuma Allah madaukakin sarki sannan kuma sai yace kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin Allah madaukakin sarki yace littafin nan huwa shi wannan alqur'anin littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya safkar da shi zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun kai ya zamanto a cikin kirjinka ya zamanto akwai wani abu na damuwa ko wani abu makamanci haka a'a kaka samu wani shakka game da wannan alqur'ani kaka samu shakka gare shi sannan kuma sai Allah ya ce wannan littafin kuma litunzira bihi dan kai gargadi da shi wa dhikra lil mu'minin kuma ka tunatar da wa'inda suke mu'minai wannan yake nuna ashe alqur'ani an safkar da shi ne dan me dan a gargadi mutane sannan kuma a tunatar da mutane mu'minai shi yasa zaka ga ma ana cewa ai wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina ita tunatarwa game da alqur'ani tana amfanar mu'minai ne kawai to kaga dalilai da yawa daga cikin wasu daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya safkar da ni da alqur'ani kenan amma duk wasu dalilai da za a kawo zaka ga cewa Allah madaukakin sarki bai safkar da alqur'ani dan wannan bane ba zaka ga kawai shaci fadi ne na mutane zaka ga ana sawa alqur'ani a ce a rubuta shi a wanke a sha wannan baya daga cikin dalilan da Allah madaukin sarki ya sabkar da alqur'ani abin da ya tabbata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka zo ka karanta alqur'anin ne ka tofa a cikin ruwa in ma zaka shakin ba wai ka rubuta ka wanke ka sha to da ka rubuta ka wanke ai mi ka shake ne ba alqur'ani ka sha ba ka sha dai taddawa da wani abu makamancin haka shi alqur'ani abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a dauko ruwa sai a karanta alqur'anin a tofa a cikin wannan ruwan sannan a sha amma bai tabbata a rubuta wai a wanke a sha a'a wannan mutane ne suka sanyo shi cikin addini amma bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ba a neman kariya da alqur'ani bane ba a'a ana neman kariya kware da gaske zaka karanta zaka kunna ka saurara zaka kunna ka karanta a gidanka duk kariya ne sannan kuma zaka karanta ka tofa a ruwa wanda shi yafi ma ka sha kuma kana iya shafe jikinka kai bal ma ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi mishi sihiri ana zawwa a karanta ayoyi na alqur'ani wanda suke warware sihiri a tofa a cikin ruwa ya sha kuma yayi wanka da shi zai samu waje mai tsarki inda ba dushi ba saboda an karanta ayoyin alqur'ani ba za a shiga cikin dushi a zuba shi ba sai ka samu waje mai tsarki kai wankanka wasu malamai suna cewa koda zaka iya shiga cikin dushi ne musamman irin gari ruwa gidaje da muke da su a yanzu a nan Niamey zaka yi gidaje ne za a zo a ce ma gida guda ne amma kuma duka me yake da suna me ake ce musu da faransai me suke ce mishi gida wanda yake gashi nan gida guda ne amma kuma dakuna sun kai biyar ko wani abu makamancin haka celibate room zaka ga haka ake kiran shi to kaga wa irin wannan gidan in dai ba cikin dare tsakiyar dare zaka tashi karye uku karye hudu kace kai wankan nan ba dole sai zaka shiga cikin dushi to sun ce in zaka shiga dushi sai ka samu roba babba wanda in ka zuba ruwan dai ba zai zubu cikin dushin ba zai zubu ne a cikin wannan robai ka shiga cikin roban nan kai wanka in yaso sai ka hita ka zubda wannan ruwan kada ka zubda shi cikin al cikin abin da ya shahi dushi saboda girmama maganar Allah madaukakin sarki to kaga abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma bai tabbata a zo a rubuta shi kuma a wanke a sha to me yasa ma kuma rubutawa da ake ba a rubutawa da bik a ce a wanke ba a rubuta da lakire a ce a wanke ai dai in a rubuta da lakire ana iya wankewa a sha me yasa amma sai dai a rubuta da taddawa kaga kenan taddawa ko ake sha ba wai alqur'ani ne ake sha me yasa ba rubuta shi da sauran wannan kenan yake nuna cewa alqur'ani Allah ya sabkar da shi saboda dalilai suna da yawa amma dai zamu takaita a wannan saboda in ka diba zaka duka sun tattaro abubuwan gaba daya abin da yafi a gare mu shine mu karanta alqur'ani sannan kuma Allah madaukin sarki ya sabkar da alqur'ani dan ayi tadabburin shi abinda mutane ba su Allah madaukin sarki yake cewa afala yatadabbarun alqur'an shin wai mutane ba za ku yi tuntuntuni game da alqur'ani ba ba za ku tsaya ku bibiyi alqur'ani ku gani wai ya me ake nufi da wannan ayoyin wallahi duk lokacin da zaka karanta alqur'ani matukar kana tadabburi akai sai Allah madaukin sarki ya fahimtar da kai girman sa girman buwayar sa Allah madaukin sarki ya sabkar da alqur'ani zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa ku yi tuntuntuni game da abin da ya shahi halittun da Allah ya yi na sama halittar sama da Allah ya yi da halittar ƙasa da Allah ya yi ka diba ka ga saman nan ka dibi dai wannan masallacin duka metr nawa ne amma ba a gina shi haka nan ba sai da aka sa mishi gimshiki gimshiki kana ga haguda hudu dan su rike shi amma ka dibi saman nan da Allah madaukakin sarki ya yi da sama eske ka taba ganin wani gimshiki guda da ya rike saman nan amma kuma haka take babu karshen ta in ka daga kai in ka ce zaka tafi karshen yamma sai dai kai ka tafi inda zaka gaji ka tsaya ka dawo ba zaka ga karshe ba ba za ka taba ga kuma inda saman nan ta dan tsage ko wani abu makamancin haka to wannan duka Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani ne domin mu ringa tuntuntuni game da irin wannan halittu kai in ka dibi halittar ka kadai kanka ma kai na farko ka san ba kai kanka ba ka san dai akwai wanda ya halicce ka to ka dibi halittar ka kadai zaka yi mi zaka samu ƙarin imani in kana tuntuntuni tun lokacin da aka haife ka baka san komai ba sai kuka ihu kawai ko abinci nono da kake sha sai an dauke ka an kai ka zuwa ga wannan nonon zaka iya sha amma baka iya komai a kwance kawai kake ka fara tashi ka fara iya zama ka fara iya rarrafe ka fara iya tashi sai kana haduwa ka fara girma ka fara tahiya ka fara magana kuma a lokacin da kake girman nan fa kai baka san kana girman ba kai kanka sai da ka ganka kawai yanda kake hakan ba baka ji a jikinka ga lokacin da wai kake girman ba kake budewa kake ƙara tsawo ba baka ji a jikin kawai sai da ka ganka hakan wannan kadai bai isa abin tuntuntuni akan halittun Allah ba to shi yasa Allah madaukin sarki ya sabkar da alqur'ani kuma dan ayi tadabburin sa amma abinda da yawa daga cikin mutane muka guje mushi kenan shine abinda muke a yanzu shine zamu sanya ƴaƴan mu su je su haddace alqur'ani kawai eh yana da kyau ƴaƴa su haddace alqur'ani amma su san kuma me alqur'anin yace shine abinda yafi muhimmanci domin Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akan me aikin da kai ne ba wai akan ka haddace alqur'ani ko baka haddace alqur'ani ba a'a Allah ba zai maka tambayar nan ba a ranar tashi alƙiyama me yasa baka haddace alqur'ani ba a'a za a tambaye ka me yasa baka yi kaza me yasa baka yi kaza ba shi kuma yin kazan nan sai an fahimci alqur'ani za a gane abinda Allah ya ce a yi matukar baka fahimce shi ba to akwai matsala to irin abubuwan da ya same mu a yanzu na gardawa tabbas suna kokari domin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi baiwa haddace alqur'ani ba kowa ne Allah yake bashi baiwa wannan ba amma sai ka gani sun takaitu game da wannan hardar kuma bal abu mafi muni a yanzu bayan hardar kuma sai su ringa sanya wasa da izgili a cikin mi alqur'anin cikin karatun zaka ga mutun yana karatu amma yanda ka san ya sha kwaya wallahi maganar Allah ta fi karfin wannan kaga mutun yana wai karatun alqur'ani yake kamar ya sha kwaya yana ta wani abubuwa wallahi ba haka ne ake karatun alqur'ani ba yana da kyau mu haddace alqur'ani amma kuma mu san girman alqur'ani domin ba wai maganar shugaban ka ko maganar shugaban kasa kasar ku zaka ga kana girmama ta ballantana maganar mahaliccin duniya gaba daya amma wai kaga wai ana wasa da ita wai da sunan wai kaje ana goniwa ne gangaran kaza kaza da sauransu wannan duk shirme ne kaje ka dibi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hafizai ne ba wanda suka haddace alqur'ani akwai amma ba sa wannan shirman saboda sun san me alqur'ani menene muhimmancin alqur'ani sun san girman sa sun san muhimmancin sa amma a yau saboda ba a zuwa ana karantawa ana bibiya fassara ana tadabburi sai ga kowa yana abin da ya ga dama shi yasa anan akwai wani bawan Allah wani gardi wai an sanya wani ba wani balarabi yana karatun alqur'ani in ban manta ba cikin suratul a'raf ne yana karantawa inda Allah madaukakin sarki yake cewa wanada ashabun nari ashabal janna yana karanta wannan hawo ya je wajen da Allah madaukakin sarki yake magana akan wuta sai wannan bawan Allah sai ya fara kuka balaraban kawai gardin ne yana kallo sai ya dariya bala ya koma ba limamin nan balarabe ya koma ya dawo yake kuka malam kawai gardin ne yake dariya yace wani ma ya ga lokacin da nazo na karanta wannan na wuce shi kaga wai har lokacin kuka ya samu to kaga wannan yake nuna shi bai ma san abin da ake hodi game da alqur'anin ba to shi yasa alqur'ani ana karanta shi ayi mi sannan kuma ayi tadabburin sa a tsaya a karanta shi da kyau a san fassarar sa ayi aiki da shi shi yasa malam yace wa na'mala bihi sannan mu yi aiki da shi domin Allah madaukakin sarki zai tambaye mu a ranar tashin alkiyama shin mun yi aiki da alqur'ani ko bamu yi ba amma sanin alqur'ani da fassarar sa gabaki daya wannan ba fardu ainin ne ba fardu kifaya ne amma abu ne wanda yake yafi yana da kyau kowa ya iya amma idan wasu sun sani gaba daya sun dauke mu wasu domin in an ce sai kowa ya san alqur'ani tun daga farkon shi har karshe ya san fassarar shi kaga akwai aiki zai yi wahala saboda akwai wanda ma'aikata ne akwai wanda shi ma'aikata zai ta yi aiki yake akwai wanda shi gyaran portable wani gyaran mota wani gyaran kaza zaka ga dai abubuwan sai a hankali wani shi kuma kawai ya sanya kanshi ne cikin karatun shi kaga wannan dole ne akan shi amma in mutane gaba daya yanzu misali ɗan Niger gaba ɗaya a cikin Niger a rasa mutum guda wanda yaje ya karanci alqur'ani ya san fassarar shi ya san me ake nufi to Allah zai azabtar da mu gabaki daya ne amma in an samu wanda suka je suka samu suka karanta suka sani sun dauke ma wasu domin su za su zo su yi kokarin karantar da saura kuma sauran ba lalle ne kowa a cikin su yayi mi ba ya iya to shi yasa sai an yi aiki da shi saboda Allah madaukakin sarki addinin nan nasa gabaki daya ai dalilin wannan addinin ne Allah ya sabkar da alqur'ani mu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani aka sabkar mana sauran al'ummu gabaki daya su ma an sabkan musu da litattafan su amma mu an sabkan mana da alqur'ani ne dan mu yi aiki da shi a yau koda baka san aya me magana akan kaza ba zaka ji a cikin wa'azi an ce kaza ba kyau saboda Allah ya ce kaza 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 kaga kai ba ayar ka rike ba a an ce ba kyau ne sai ka hasa wannan abu ba wai dan ka rike aya ba a kaji an ce ba kyau kina wannan yake nuna ba dole ne sai kowa ya wannan ba amma abu ne mai kyau kowa ya iya saboda in ka iya zaka ga ko a cikin sallah in ana karatun alqur'ani zaka nutsu shedan ba zai yi wasa da hankalinka ba a lokacin da amma baka san fassara alqur'ani ba musamman a sallolin da ba a bayyana karatun alqur'ani sallar azhur ko la'asar in ana karatu liman a asirce yake karatu to sai ka kai da ka'i da karanta suratul fatiha ka kai liman ya karanta surar da zai karanta ya ruku'i sai ga shedan ya zo maka da wasu tunani sai ka huta daga cikin sallar ma wata kila ka koma office ɗinka ko kuma ka koma cikin gida matanka sun yi maka kaza ko na abu makamanci haka shedan sai ya kawo maka kuma wallahi shedan dama Allah madaukakin sarki ya ce innahu lakum aduwwun mubin wai kadiba kaga Allah shi ya halicci mu Allah shi ya halicci shedan kuma shi Allah shi yake gaya mana shedanin nan fa abokin gabanku ne bayyanan ne wanda ya bayyana adawa shi a gare ku amma ba mu hankaltawa sai mu ringa wasa shi wa Allah shi halicci shedan ya san sarai wane ne shedan mu mun san hakikanin shedan ba mu san ya yake ba amma shi Allah shi halicce shi kuma shi Allah shi halicce mu saboda haka kuma Allah yake ce ma ho wancan ho wanda na halitta ma abokin gabanka ne amma mutane muna wasa dalilin da yasa aka kira shi da abokin gaba malumai suka ce saboda koda zaka yi abun alkhairi guda biyu daya yafi daya lada to saboda shedan makiyinka ne sai yazo ya hana ka kai mai lada da yawa yasa ka kai mai lada kadan an ce wannan aiki in kai shi zaka samu lada 100 wannan aiki in kai shi zaka samu lada 2 kuma duka mafi yawanci lokaci guda za su ci wallahi in yazo zai yi kokari ya hana ka kai mai lada 100 nan zai bar ka kai ne mai lada 2 saboda yanda yake maki a gare ka to shi yasa tsabagen kiyayya shi sai an zo sallah domin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijin sa ne to a lokacin da kake ganawa da ubangijinka in ka tsaye da zuciyarka wajen Allah gaba daya kai concentrate zaka roki Allah iya abin da kake so amma shedan bakin ciki yake sai yazo ya sanya maka tunanin duniya ka je ka aje kuɗi a banki ko na makamanci haka ka mance mode pass ko na makamanci haka da ka zo ka fara sallah kana tuna Allah sai ga kai wallahi in ya barka fa sallan nan wa zaka karewa kana tuna Allah sai kokari sai ya kama ya ce ai mode pass ɗinka na konti ɗinka ga lashi ne kaza 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 da sauran su sai yayi kokarin ya hana ka samu lada shi yasa ake kawo labarin ɗaya daga cikin magabata wani bawan Allah ya a lokacin a da kun san babu bankuna kuɗi in an yi ana sa cikin tukunya ne tulu da ake yi sai a je ka je wani waje inda ka sani sai ka binne lokacin da ka tashi bukatar kuɗinka sai ka je ka tono to shi ya sanya kuɗi mai yawa cikin irin wannan tulun ya je ya binne kawai sai ya mance inda ya binne sai zo wajen malam ya ce akramaka Allahu tambaya gare ni ai gashi a tuna mini ya ce ya za a tuna ma ya ce amma akwai abu guda da zan ce ma ya ce ka je ka kabbarta sallah ka yi raka'a 2 ya ce amma sharaɗin guda ne ya ce kar ka tuna kowa a cikin wannan sallar sai Allah shi kaɗai ya ce in ka sake ka tuna wani to ka faɗi jarabawa ya ce amma in baka tuna kowa ba sai Allah ya ce ka zo ka min bayani ni zan gwada ma inda kuɗinka yake shi kuma ya san me yasa ya ce mishakar haba malam ya tahiyya kabbarta sallah raka'a guda yayi chip shedan sai ya kawo mishi wannan tunanin ya kawar da shi yana tuna Allah kawai sai da yayi raka'a guda shedan fa saboda maki ne ya ga raka'a guda fa ta tayiwa ya samu lada mai yawa cikin raka'a gudan nan kawai ya dashi raka'a biyu sai ya tuno mishi inda ya binne wannan kudin nashi yace ai washe ka zaka binne haba kawai sai shafshaf yayi da sallah ya sallame ya tayi tuno kudin shi yana zauwa ya ga ya ma malam yace aiko wallahi malam ina kabar da sallah nayi raka'a guda ban tuna kowa sai Allah ba raka'a ta bi kawai sai na tuno yace ai da gangam na gaya maka yace koda baka tuno Allah ba in koda baka tuno kowa ba sai Allah in ka zo ba zan iya nuna maka ba saboda ni ban sani ba amma yace na san da shi shedan bai mance inda ka binne ba to ba zai tuna maka haka kawai abati ba sai yayi kokarin hana ka samun lada sannan zai tuna ma shi yasa nace maka je ka tuna kowa sai Allah shi yasa ya tuna maka yace ai ko wallahi sai na tuno yace kana tunawa kuma sai ka ci gaba da gode ma Allah ko yace ina ma da yace ai wal fawru da gaggauta ne sallah na sallame na tayi na tuno kunya to kaga maimakon ya tsaya yayi wannan sai yayi shafshaf to wannan yake nuna shedan makiyinmu ne bayyananne zai hana mu yin aiki da abin da ya shafi alqur'ani shi yasa ɗan uwa gardawa abu ne mai kyau tabbas a ci gaba da hadda alqur'ani amma a ringa ladabi game da alqur'ani game da ayoyi ko maganganu na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu gabaki daya ba mu ikon gyarawa sannan kuma kamar yanda na ambata sannan kuma a ringa tuntuntuni game da alqur'ani tambaya ta gaba mallam yace hal nastaghni bil qur'ani anil hadith shin wai zamu iya wadatuwa da alqur'ani kawai banda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallam ya bada amsa yace la nastaghni bil qur'ani anil hadith abadan yace har abada ba za mu taɓa wadatuwa da alkur'ani kaɗai ba wajen ibada sai mun koma zuwa ga hadisai to anan akwai saɓani a cikin malamai duk da saɓanin ba wani saɓani ne babba ba ko mai girma domin waɗanda suka yi saɓani akai su ne ƴan ƙur'aniyun waɗanda ake ce ma ƴan ƙalaƙatu ko ƴan tatsini wanda su suna ganin cewa kawai za a tsaya ne ga alkur'ani kaɗai abinda Allah madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani kawai fassaran nan shine kawai zamu tsaya kan shi ba mu da buƙatuwa zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan suke cewa to wannan kuskure ne mai girma domin alqur'ani idan ka dauke shi tabbas alqur'ani ya tattara komai ba a bar komai cikin shi ba komai akwai a cikin alqur'ani kawai amma abinda ake da buƙatuwa zuwa ga hadisai shine akwai bayanan alqur'anin a cikin hadisi Allah madaukakin sarki ya ce mu yi sallah a cikin alqur'ani amma yaya Allah ya ce mu yi sallah yaya a cikin alqur'ani ba za mu ga yanda Allah ya ce mu yi sallah ba sai mun koma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa dama su ne hadisin ba wani abu ba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba alqur'ani ba ba ayoyin alqur'ani ba da kuma aikin sa wajen yin ibada sune hadisai ba komai ne ba illa wannan Allah madaukakin sarki da yace ayi azumi a cikin alqur'ani tabbas an gaya mana azumi daga alfijir ya keto zuwa gani amma ai ba a fassara ba ba a fassara cewa gashi yanda ake har sai kun bayyana tsakanin zare hori da baki da dai sauransu khaytil aswadi min al khaytil aswadi khaytil abyad min al khaytil aswadi min al fajr alfajr yake sannan thumma atimmu siyama ila al layl sannan sai ku cika azumin ku zuwa gani dare to kaga in ba da mun diba aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya ganewa a lokacin da ake ashe azumi ba domin ce akai ku cika azumin ku zuwa dare dare fa aka ce to dare kuma kenan kaga duhu ya shigo kenan shine ake ce ma dare amma lokacin da ake bude baki ai ba dare ne ba marece ne a lokacin dare zai shigo to kaga sai an koma zuwa ga hadisi sai a fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya ce aje ayi aikin haji ayi tawafi so nawa dole sai aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya mana haka zai ambata mana haka kai kakkaje ko ina a cikin alqur'ani akwai ayoyin da dolan ka dole baka iya fassara su sai ka koma zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan dauki misali guda cikin suratul Adiyat Allah madaukakin sarki yace wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athar nabi naqa fa wasat nabi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid sai Allah yace wa innahu li hubbil khairi lashadid wannan ayar matakar baka koma zuwa ga hadisi ba to ba za ka fassara ta daidai ba domin Allah yace wa innahu li hubbil khairi shi dan adam li hubbil khairi wajen son dukiya anan alkhairi almal ake ni li hubbil mali ake magana anan hadisi dole sai ka koma hadisi zaka san da wannan abu wa innahu li hubbil khairi lashadid dan adam baya son dukiya zaka ga yanzu malam saboda dukiya ake ma komi da ku to shi yasa ƴan uwa ba za mu iya wadatuwa da alqur'ani kadai ba sai mun koma hadisi domin bayanai ne a cikin bayanan alqur'ani ne a cikin hadisi shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo yazo muku da shi ku rike shi kaga aka ce wa ma atakumur rasul duk abinda annabi yazo muku ba a ce na alqur'ani kadai ba duk abinda manzon Allah yazo muku da shi to fakhuduhu ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abinda ya hane ku da shi kuma fantahu ku hanu da shi kar ku je zuwa ga wannan abin haka zalika Allah madaukakin sarki yana cewa wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi ma Allah biyayya ma'ana duk ayoyin cikin alqur'ani da Allah yayi umarni da ku aikata to ku mishi biyayya wa ati'u Rasul sannan ku yi ma manzo biyayya duk umarnin da ya muku koda ba daga cikin alqur'ani bane ba shi ma ku yi mishi biyayya wannan yake nuna ashe muna da bukatuwa zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raban gado Allah madaukakin sarki ya bayyana yanda za a raba gado amma akwai wani bangare daga cikin raban gado sai ka koma zuwa ga bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ibada gaba daya zaka ga sai kana bukatuwa zuwa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallah bar ma mu dauki sallah sallah asuba ina ada koi a cikin alqur'ani ku yi asuba ku yi azhur ku yi la'asar ku yi magriba ku yi isha'i a cikin alqur'ani anya akwai malam abdullahi inda Allah ya ce ku yi wa'innan sallolin kuma a cikin alqur'ani akwai inda Allah ya ce sallah asubahi raka'a biyu ce azhur hudu magrib la'asar hudu magriba uku isha'i hudu kuma aka bayyana cewa azhur kar ku bayyana karatu ku boye la'asar ku boye karatu magriba raka'a biyu ku bayyana raka'a guda kar ku bayyana haba dole sai ka koma cikin hadisai ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koyar da mu haka ashe wannan yake nuna muna bukatuwa zuwa ga hadisi dole ne mu bukatu zuwa ga hadisi tambaya ta gaba mallam yace ma hukumul amalu bil hadisi sahih menene hukuncin aiki da hadisi ingantacce hadisi ingantacce mallam yace al amalu bil hadisi sahih wajibun yace hadisi in an ce ingantacce ne to wajibi ne ayi aiki da shi abinda yasa malamai suka ce bamu da bukatu muna da bukatuwa zuwa ga hadisi shine hadisan nan hu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hukawa wasu katti ne suka zauna suka ci tuwo suka koshi suka rubuta wannan hadisan ba a'a an bibiya ne tarihi an bibi adalcin mutane da gaskiyar su aka bibiya wane tabbas dalibin wane ne ya shi daga wane wane tabbas mutumin kirki ne mutumin kware ne ba a taba samun shi da ƙarya ba ba a taba samun shi da munawuci ba ba a taba samun shi da kaza ba shi ma sai aka ce ya shi daga wane eh tabbas wannan ne ya riga wane kuma gashi ya riga shi da shekara kaza wannan yake nuna tabbas yayi shi ko wannan ya rayu gari kaza 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 kuma ya je garin da malam wane yake yayi karatu kenan tabbas yayi karatu a wajen shi gashi nan yayi karatu tare da daliban shi su wane da su wane kuma shi wannan ke shi ma mutumin kware ne mutumin kirki ne yana da gaskiya yana da kaza sai a ce shi ma ya ji daga sahabi wane da an kai ga sahabi kuma an kare domin ba yanda za a yi ka samu shakku akan sahabbai duk abinda sahabi ya ce maka manzon Allah ya ce an kare domin sahabban manzon Allah gaba ɗaya Allah ya mi ya kare su daga fadawa cikin abin da ya shahimi abinda yake na abin da ya shahi san zuciya zaka duk abin da za su wadi to in sun ce manzon Allah ya ce kaza to an kare lokacin da Mu'adh dan Jabal ya ambata haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah ai sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ne ya ambata kuma sahabbai sun gaskata saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Mu'ad cewa in ho bayi suka bauta ma Allah shi kadai ba su hada shi da wani wajen bauta ba ma'ana ba su shirka ba suka mutu akai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'az to haƙƙi ne a wajen Allah wai ba wai dan mun cancanci Allah ya zamanto muna da haƙƙi a wajen shi ba a'a dan ganin dama Allah da tausayin sa yace to ba zai sa mutum wuta ba Mu'az sai yace ma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala ubashirun nas shin ya Manzon Allah in je in gaya ma mutane in musu bishara Manzon Allah yace la tubashiru kakka gaya musu fa takiru domin za su zamanto fare su ba za su tsaya su yi aikin kwarai ba za su ce a yau shikenan kawai za mu takaita ba za mu yi shirka ba za mu yi tauhidi ga Allah kadai saboda Allah ya ce in dai baka yi shirka ba zai sanya ka aljanna manzon Allah ya ce za su yi za su zama fare su amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Mu'az dan Jabal sai ya zo ya gaya ma mutane ya gaya ma sahabbai kuma tabbas aka gaskatar da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya gaya ma Mu'az wannan kuma Mu'az ba zai taba yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba wannan shine kenan shi yasa hukum to haka ne ake bi a bi hadisin manzon Allah ya inganta ko bai inganta ba to duk hadisin da ya inganta tabbas manzon Allah ne ya hudi to an kare babu zancen wasa da an ce ya tabbata to wajibi ne kai aiki da wannan hadisin musamman in yana umarni ne da aikata wata ibada ko yana umarta ka da wani abu to wajibi ne ka aikata kaman misali dage tufafi kaman misali mata su sassaftar da tufafin su wannan duka a cikin hadisi ne aka samu wannan wajibi ne ai aiki da wannan hadisin to shi yasa hadisi in dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aiki da shi wajibi ne dole ne ai aiki da shi hadisi in bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ana watsi da shi ne ba a ni ba a aiki da shi saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ba abinda ake kai zuwa gare shi cewa an yi ma manzon Allah ƙarya ne domin idan aka ce hadisi bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an samu matsala wajen abinda ya shahi shi wannan nasabar hadisin kenan za a ce ko sanadin hadisin isnadin hadisin an samu matsala wannan ta yaya sai a ce misali malam Ja'far Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama mun san dai malam Ja'far ya rasu tun wajen 2007 ina ga ko 2007 to sai a ce malam Abdullahi ya zo yana magana ya ce ya ji daga malam Ja'far ya bada labari kaza ba tare da a yanzu ne muke da ci gaba na video da audio da zamu iya saurare a da babu wannan to da Allah ya zaya a ce malam Abdullahi ya ci daga wajen malam Ja'far shi da a lokacin da malam Ja'far din ya rusu watakila malam Abdullahi bai ma samu wayan na kwar ya samu wa amma dai bai ma shiga cikin daliftaka ba kuma shi a Niger yake ba ma Nigeria ba to duk hadisin da kaji an ce ma hadisi ne da'ifi bai inganta ba to an samu ɗaya daga cikin irin wannan ko kuma kawai kai tsaye ma malam Abdullahi ya ce ai Ibnu Taymiya ya gaya mishi kaza dan Allah ina suka haɗu da Ibnu Taymiya to shi yasa sai a ce wannan ai kawai ƙarya ce tunda ba inda suka haɗu to irin wannan ne ake samu a cikin isnadin hadisi sai a ce wannan hadisin kwata-kwata bai tabbata ba kai daga cikin tsananin fa da malaman hadisi suke bi wajen tabbatar da wannan magana tabbas ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun same ka kana ma koda dabba ce ƙarya cha suke wallahi kai ba adali ne ba kai ba mai gaskiya bane ba an samu wani da yayi tahiyya wata guda wa zai je ya amshi hadisi ne a wajen wani bawan Allah kuma hadisin nan a wajen shi ne zai amshe shi yana zuwa gidan shi kawai sai ya tar da bawan Allah nan da wani abu a hannun shi yana ma dabba cewa ta zo kamar akwai abinci ciki shi ko yana so ya kama dabban ne sai da dabbar ta zo ashe babu abin ba komai a cikin wannan abin iya ganin wannan bai ma yi sallama ya ce bari ya je ya tambaye shi ba kawai ya tahiya shi ya ce wannan mutumin ba adali bane ba tun da ya yi ma dabba ƙarya ya ce wallahi zai iya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya tahiya shi
wata guda kuma mun waje shi yazo amma kadiba kaga kuma yanzu kai a irin wannan tantancewar da suke wai haka ringa shakku akan hadisi in ya inganta subhanallah sai dai in kai ne dai kake da matsala a cikin kwakwalwarka naji wani malami ko wani malami yana cewa wai hadisi komai ingancin shi in ya saba da tunaninka wai ka watsa tun Allah dan annabi ko kuma yake cewa a komai ingancin shi in dai ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tayi za a samu hadisi ingantacce kuma a ce ya taba shanubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah kuma wai malami ne yake gaya wa dalibai a cikin daluban nan akwai wanda shi ho bai ma san ilimin hadisi ba ba ma malami ne ba to kenan shi kawai zai je ya auna da hankalin shi ne kenan kaga bai dace ba to ɗan uwa huku aiki da hadisi ingantacce wajibi ne tambaya ta ƙarshe malai yace hukuncin wanda ya kyamaci yake aiki yace hadisi ingantacce ƙarya ne da dai sauransu malai yace duk wanda yayi haka to wannan ya saba ma Allah kuma wannan aikin nashi yana iya fidda shi daga cikin musulunci in bai yi wasa ba Allah madaukakin sarki ya kare mu ɗan uwa ne ya kamata mu dakata sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati na gaba ranar asabar kenan zata kasance insha Allah ta'ala da fatan abin da na hudi daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya cikin lada inda nayi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta min subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh